A sanarwar da ta fitar a jiya Talata, rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel ta ce sakamakon wasu bayanan da wata bataliyar sojojin Nijar da ke da sansani a ƙauyen Wanzarbe na gundumar Tera ta samu a ranar 12 ga watan Satumba daga mazauna ƙauyen Balle Kwara sun ba da damar cafke wasu 'yan ta'adda tara dauke da shanu 18 da babur guda sabofin da suke shirin batarwa a kasuwar ƙauyen na Balle Kwara da ke a tazarar kilomita 30 a kudu maso gabasin Wanzarbe. Wannan wata alama ce da ke nuna an fara samun canjin tunani a wajen al'ummar yankin da a wani lokaci ake zargi da haɗa kai da 'yan ta'adda, in ji mai bin diddigin al'amuran yau da kullum Ibrahim Kantama.
To wannan ba ƙaramin abin farin ciki ba ne, godiya ce za mu yi ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya fahimtar da shi al'umma wanda suke waɗannan yanki da sauran mayankuna daban da suka fahimci cewa bai ma jami'an tsaro goyon baya ko in ce haɗin kai game da wannan abin da suke abu ne mai muhimmanci.
Haka kuma a ranar 15 ga watan Satumba, jandarmomin ƙauyen Yatakala da ke a kilomita 3 da Wanzarbe sun damƙe wani mai yi wa 'yan ta'adda aikin leƙen asiri bayan da aka sanar da su ta wayar telefon. Mamba a ƙungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro Abdulrazak Ibrahima ya ce alama ce da ke nunin tafiya ta kama hanya a game da yunkurin murƙushe 'yan ta'adda a yankin Tilaberi.
Dama mu gurin ya za a yi 'yan ƙasa su dinga hulɗa da jami'an tsaro don ganin cewa an kawo ƙarshen ta'addanci a cikin wasu yankuna na ƙasarmu da ke fama da tashin hankula.
Yanzu haka waɗannan 'yan bindiga kimanin 10 da shanu 18 da babur ɗin da aka kama a hannunsu na can tsare a cibiyar yaƙi da ta'addanci. To amma a cikin irin wannan yanayi, ɗaukar matakan bayar da kariya ga masu kurmata bayanai ga jami'an tsaro wani abu ne da ya zama wa hukumomi wajibi a cewar masharhanta.
To ina mai kira ga hukuma da ta yi taka tsantsan duk wanda ya ba su labari to ya zama wajibi, ya zama filashinsu na su kare shi, su ba za su yi rasa nuna cewa shi ne ya ba su labari ba, kuma dole su sa mishi tsaro ba tare da shi ya san akwai masu tsare shi ba.
Ai ga mutanen Anzuru an gani an sa jami'an tsaro sun tsare su go, to irin wannan ne gwamnati ya kamata ta ce duk wanda ba abin ga bayani kan an ta'adda to za mu ɗauki matakan domin kare shi.
Wani labarin na daban na cewa jami'an tsaron jandarmar gundumar gidan Rumji a jihar Maradi sun kama bindigogi kilar AK-47 ko kuma AK-47 kimanin 10 da harsasai 8,200 bayan kaddamar da samame a wasu ƙauyuka 4, abinda tuni ya ritsa da wasu mutane da ake zargi da hannu a wannan aika-aika. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yanayi a jamhuriyar Nijar.